الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 16 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1434 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 28 ga watan daya shekara ta 2013. Takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Ash-Shaykhul Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah. Ba laifi kafin darasi na yau idan da 'yan tambayoyi suna iya gabata. Na'am. Wannan mas'ala ta mamaki. Hadisin salatu tasbihi hadisi ne ingantacce. Ya gabata a darasin mu na Tirmidhi, Sheikh Nasir Albani ya inganta hadisin a cikin Sahihul Tirmidhi. Lalle tare da cewa akwai da yawa daga cikin magabata wanda sun raunana hadisi, amma wani yakan iya raunana hadisi, wani ya zo ya inganta shi domin wasu dalilai da suka bayyana gare shi. Na'am. Wai ƙara wannan ta'unkin hayya ala salat, zaka yi wasu suna faɗa ko a cikin ikama sai ka yi hayya ala salat, hayya ala salat a cikin kiran sallah da musamman. Wannan bai yada cewa kuskure ne iya abinda zaka faɗa hayya ala salah, domin ta marbut wanda a Hausa ake kiranta takuri, asalin ta ha'un ne. An gane ko? Kuma wannan ya maimai yayawaita a cikin Alkur'ani. Ka dauki suratul Ghashiya. Hal ataka hadithul ghashiya wujuhun yawma idhin khashi'a amilatun nasiba irin su alqari'a malqari'a. Dan haka yin wannan wasali ga tawuncin wannan baya halatta kuskure. Na'am. Hadisin da wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la wistaqabtu min amri mastadbartu, sai yake cewa la masuktul hadiya. Manzon Allah yake cewa wannan jumla a takaice gaba ɗayan ta abinda ake nihi ma'ana da na san haka zai je yazo, da na san haka lamarin zai kasance, kenan da na yi kaza. Kamar yadda Aisha take cewa la wistaqabtu min amri mastadbartu ma ghassala an-nabiy sallallahu alaihi wasallama illa nisab, tace inda akwai yanda zan yi na san haka zai je yazo, tace da ba wanda zai wanke manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wankan gawa face matansa. Na'am. Aski matsayin shi halatu ne, da shi da saisaye dukkan su matsayin su halatu ne, in ma kai kuskus ko kai kunu. A inda aski yake zamantowa ibada, ko sai sai ya zama to ibada sai a cikin aikin haji ko kuma umra anan wanda yayi kulo yafi wanda yayi sai sai kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam addu'a yayi su uku da duk mutanen da suke yin aski bayan gama haji ko umra Allahumma arhamil muhallikin Allahumma arhamil muhallikin Allahumma arhamil muhallikin sahabbai sai suka ce wal muqassiri manzon Allah sai yake cewa wal muqassiri manzon Allah yake cewa ya Allah kai rahama ga masu yin aski ya Allah kai rahama ga masu yin aski sai da manzon Allah ya maimaita su sahabbai sai suka ce ya rasulullahi ka hada musu man da wadanda suke masu saisaye manzon Allah sai yake wal muqassiri ya Allah kai rahama ga masu saisaye su ma to anan ne kadai saisaye da aski ko mu ce kodo yakan iya zai yake zamantowa ibada amma haka a matsayin sahalat ne sai dai malamai suna cewa in har akwai wata jama'a wanda ta karkace ma tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta maida wannan abu shine shi'arinta to anan shine aka ce mutun sai ya dan kauce dan kar ya kamantacce ni ya da su na'am
kalma guda shi na saki kuma kai malamin da yake sace saki uku ne kawai a kalma guda da wani kuma sai ya sace shi taje ka samu ne ya wuce da gero kuma sai
to wannan mas'ala ta gabata a darasin mu na jiya saki wannan saki uku a cikin lafazi guda in ma mutum ya furta ko kuma ya rubuta takarda magana tabbatacciya matsayin saki ɗaya yake an gane ko tambayar ka ta biyu cewa mutumin da yayi hadin kai da wani domin ya je ya auri matarsa wanda igiya aure ta yanke tsakanin su cewa ya aure ta in ya sake ta shi ya maida ta wannan haramun ne ko ya aure ta ba ta halatta gare shi domin la'anta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan irin wannan aure wanda ake kiran shi nikahut tahalli manzon Allah yake cewa la'anallahu almuhallila walmuhallalala mutumin da ke neman halitta ma wani matarsa wadda igiya aure ta yanke kwata-kwata tsakanin shi da ita da shi wanda ya nema a halitta masa gaba ɗayan su Ubangiji ta'ala ya la'ance su na me yake cewa ha to me yake cewa kai tambaya za ka yi menene hukuncin mutum ya sayi abinci ya haji in ya yi tsada ya saida maganar nau'in abinci wa zai iya zana irin nau'in abinci in anan mun san wasu nau'i wasu wuri ba mu san ba nau'in da suke amfani da shi a taƙaice mutum ya sayi abinci ya aje in ya ƙara kuɗi ya saida wannan matsayin shi halaka ne ba a kiran shi ihtikar abinda ake kira da ihtikar lokacin da abinci yake tsada yake wahala ka baza kuɗi ka sai ka dinki mai kuma dole a dawo wajen ka sai yanda ka yanka wannan matsayin shi haramun ne amma duk lokacin da abinci ya kasance gashi an kawo shi ko ina shi ne to wannan ba laifi mutum yakan iya saya ya aje ko kuma kasancewar wato kai ka noma kayanka yawa darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin baban da ke bayani dangane da hukunce-hukuncen limanci kenan iya alaƙar da ta hada tsakanin liman da mamu da kuma menene hukuncin da ya tabbata akan shi liman da mamu mun tsaya ƙarshen hadisin Aisha Allah ya ƙara mata yadda take cewa salla rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi baitihi wa huwa shak tace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi salla a gidansa halin bashi da lafiya lafazin wa huwa shak jumla ce haliya lafazin shak an ciro shi ne daga ashikaya walaysa min ashkwa idan aka ce ashikaya shine rashin lafiya wanda kamar yanda bayani ya gabata akan wannan gaba zamu fahimci cewa rashin lafiya na ɗaya daga cikin uzurin da ke ba mumini damar ya zauna a gida yayin sallah. An gane ko uzuri ne kenan daga cikin uzurra waɗanda suke ba da damar mutum ya zauna a gida yayin sallah ba tare da ya halarci sallah ta jama'a. Sannan kuma wannan na tabbatar mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta bangaren halitta dan adam ne an same shi ta hanyar uwa da uba irin yanda aka samar da kowa banda annabi Isa alaihi salam da annabi Adam, domin shi annabi Adam Allah ya samar da shi ba tare da uwa da uba. Annabi Isa Allah ya samar da shi ta hanyar uwa ba tare da uba ba. To amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsayin sa dan adam ne ta bangaren halitta kenan, ba aljan bane ba mala'ika bane, kamar yanda Ubangiji ta'ala yace fada da bakinka su ji waka a bakin mai ita tafi dadi, qul la aqulu lakum indi khazainullahi wala a'lamul ghaib wala aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilai qul hal yastawi al-a'ma wal-basir afala tatafakkaru. Amma inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sha bamban da kowa da komai, domin shine fiyayyen halitta. Ubangiji ta'ala bai taba halittar wata halitta wadda take da daraja da martaba da kima da kurjini a wajensa sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka shine shugaba a ranar kiyama, lokacin da Allah zai hada mutum da aljan tun Adam alaihi salam har zuwa kiyama. Ayinin alkiyama, a taron alkiyama gaba daya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine shugaba, kamar yanda ya tabbata a cikin hadisi sahihi daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda, manzon Allah yake cewa ana sayyidu waladi Adam yawmal kiyamati wala bakh, yace ni ne shugaban ƴaƴan Adam gaba daya a ranar kiyama. Manzon Allah yace ba tare da alfahari ba. Sai yake cewa wa awwalu man tashaqqa anhu al-ard, ni ne farkon wanda kasa za ta fashi, ma'ana ta tsage, ya dago kai a ranar kiyama idan an yi busa ta tashi. Manzon Allah yace wa ana awwalu shafi'in wa awwalu mushaffa, ni ne farkon mai neman ceto a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kuma ni ne farkon wanda za a ba ceto. A wata riwaya sai yake cewa wa ma min nabiyyin Adama wa man dunahu illa ta hata liwa'i, manzo Allah yace babu wani annabi Adam da wanda ke bayan shi har zuwa cikamaki, har zuwa kansa kenan shi cikamakin manzanni. Manzo Allah yace gaba ɗaya suna karkashin tuta ta a ranar kiyama. Dan haka ta bangaren daraja manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kire kowa, ya kire komai. Dan haka kasancewar Ubangijin da ya halice shi shi kadai ya san iya darajarsa, amma ta bangaren halitta dan adam ne iya abin da yake samu mun rashin lafiya na samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ka koma cikin Bukhari zaka ga sababin wannan rashin lafiya, kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fado ne daga kan dukinsa, sai aka yi dace kusa da wani kututturen icce na dabino, sai ya karce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a diddige, ko mu ce kagara, sai ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya iya tsayuwa saboda wannan rashin lafiya. Gaya Abdullahi dan Mas'ud hadisi sahihi, ya tafi gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na musassara, sai karkarwa yake, yace ya rasulullahi amma ku jama'ar annabawa in kuna rashin lafiya lullunka muku ake? Manzon Allah yace kwarai, yace to amma in an lullunka muku ladan ku zai lullunka a wajen Ubangiji? Manzon Allah yace kwarai, saboda imanin da Allah ya saka a cikin zukatansu. To dan haka duk wata musiba da Allah ke dora ma annabawansa ta lullunka wanda ake dora ma wani wanda yake koma bayan su, kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ashaddu an-nasi bala'an, yake cewa al-anbiya sai yace fal-amsal al-amsal fal-amsal wanda ko wanda suka fi tsananin wato jarrabawa wanda Allah yake dora musu musiba mai tsanani sune annabawa sannan sai wanda suka wanda suke kwatankwacin su sannan sai wanda suke kwatankwacin su a wajen nagarta to dan haka anan da tace wa huwa shakin bashi da lafiya wannan dalili ne wanda yake tabbatar da mutuntaka ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake samu mun rashin lafiya na samu shi haka ya fada da bakin sa inna ma ana bashar ansa kamatan sauna fa idza nasitu fa zakkiruni lokacin da yayin raukannuwa a sallah manzon Allah sahabbai suka tunatar da shi suka tabbatar masa cewa ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa bata cika ba da aka yi kaza ne ka salunci manzon Allah ya koma mahallin sa yayin harama ya ci ko abin da ya rage da aka salunci manzon Allah ya wayoye ce da su inna ma ana bashar kusan da cewa ni dai mutum ne an gane ku kaga cewa inna ma ana bashar sai ka fassara mana kalma ta bashar me take nihi shin mala'ika ake nihi da bashar ko kuma aljan ake nihi ko dabba inna ma ana bashar manzon Allah ya ce lalle ni dai mutum ne an sa kamatan sauna ina mantuwa kamar yanda kuke mantuwa sai ya ce fa idza nasitu fa zakkiruni inna manta manzon Allah ya ce ku tunatar da ni domin rashin mantuwa sifaci ke bantacciya da ubangiji subhanahu wa ta'ala qala ilmuha inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa to shine anan aisha tace fa salla jalisa manzon Allah sai ya salla a zaune an gane ko kenan dalilin da yake nuna duk wanda ba shi da ikon tsayuwa a cikin salla to abin da yake wajibi abin da wannan an masa rangwamen ya zauna yayin salla a zaune in har ma kai ba zai iya yin sallah a zaune manzon Allah ya ce to yayi sallah a kwanci akan hakarkarin sa na dama haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana a hadisi sahihi in kana da ikon tsayuwa tsayuwa ta zama wajibi akan ka in baka da ikon tsayuwa to yin sallah a zaune ya zama wajibi akan ka in baka iya zama to sai kai sallah a kwanci sai ya ce wa salla wara'ahu qaumuhu qiyama qaumun qiyama wa salla wara'ahu qaumun qiyama jama'ar da suka zo suka ziyarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci akwai Abu Bakar akwai Jabir ibnu Abdullah al-Ansari akwai Anas dan Malik daga cikin jama'ar da suka zo da manzon Allah ya kabbara sallah sai suka yi tsaitsaye suka yi kabbara fa ashar su a iya zatan su cewa iya abin da yake wajibi a kansu shine su yi sallah a tsaye fa ashar ilaihim an jilisu manzon Allah sai ya musu nunin cewa ku zauna anan za mu fahimci cewa duk mutumin da yake da ikon yin idan limami ya yi sallah a zaune kai kai a tsaye sallah ce ingantacciya amma iya abin da ya dace ka zauna an gane ku ka zauna amma in kamar akan rashin sani ko akan mantuwa kai kai a tsaye to wannan sallah ce ingantacciya domin kasancewar ai sun fara sallar a tsaye manzon Allah ya ce su zauna da aka gama sallah manzon Allah bai ce ku tashi ku sake ba shine malamai suka ce anan dalili ne kina ala sihhati salati alqa'im khalfal imam alqa'im wannan jalis to shine anan sai yake cewa fa ashara ilaihim anjilisu manzo Allah sai ya musu nunin cewa ku zauna anan za mu fahimci cewa nuni wanda ake fahimtar abinda ake nihi ya halatta a cikin sallah baya daga cikin abubuwan da ke bata sallah ya halatta kai nuni wanda kar mu manta ya gabata a darasin mu na Bukhari rana ta dishi wato Asma bintu Abi Bakar sai ta zo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta tarar da su ana sallah sai take ce ma Aisha me ya faru Aisha sai ta gida mata kai ta daga ta kalli sama Asma ta kalli sama sai ta ga rana ta dishi sai ta koma ce ma Aisha aya shin aya ce Allah yake nuna ma bayin sa Aisha sai ta gida kai kaga anan me yake tabbatar mana halaccin yin nuni a cikin sallah nunin da ake fahimtar me ake nufi to to shine anan manzon Allah sai ya musu nunin cewa su zauna kuma akan wannan malamai suka ce duk wani aiki wanda yake na gyaran sallah wannan ba a kirga shi daga cikin abubuwan da ke bata sallah an anan bi ma'ana ai tafsiriya ai ijlis manzon Allah yace ku zauna falamman sarrafa lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama sallah ko kuma ka dauki lafazin in sarrafa bayan salamcewa daga sallah da ya waiwayo ya fuskance su qala sai manzon Allah yace da su inna ma ju'ila lil imamu li yu'tamma bi kusan da cewa kadai an sanya limami dan ayi koyi da shi manzon Allah yace fala takhtalifu alaihi dan haka kar ku saba masa nan zamu fa'idanci cewa bibiyar limami sau da kafa wajibi ne wujubu mutaba'ati lil imam saboda me yace an sanya limami dan ayi koyi da shi sai ce fala takhtalifu alaihi kar ku saba masa kinan yaya zakai koyi da liman sai in ya aikata aiki kai ka aikata kinan kar ka rigaye shi kuma kar ka yi daidai da shi game da aikata aikin kinan sai in yayi kai kai domin duk lokacin da kai ka rigaye shi anan ka saba masa idan kai tare da shi ka saba masa tunda cewa akai li yu'tamma bihi dan ayi koyi da shi manzon Allah sai yace fa idza raka'a idan limami ya duka ya ruku manzon Allah yace farka uku ma ku yi an gane ko kamar yanda bayani ya gabata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi amfani da lafazin fa'un anan wanda a ka'ida a larabci lafazin fa'un tufidu tartiba wa ta'kid jira abu da biyar baya sai yace fa idza raka'a idan limami yayi ruku manzon Allah yace farka uku ma ku yi kenan sai in yayi muyi kenan kar mu yi tare da shi kuma kar mu rigaye shi wa idza rafa'a farfa'u manzon Allah yace in ya dago ku dago wa idza qala sami Allahu liman hamida manzon Allah yace idan limami yace sami Allahu liman hamida Allah ya amsa ma wanda ya yabe shi ma'ana ya siffanta shi da sifofin da suka dace da shi ma'ana ubangiji ta'ala ya amsa masa fa qulu rabbana wa lakal hamdu ku kuma ku ce rabbana ya ubangijinmu dukkan wani dangi na yabo a sama ko a ƙasa a duniya ko a lahira cancanta ne gare ka wanda bayani ya gabata wannan lafazi sune malaman malikiya suka kalla suka ce da mamu da liman kowa an kasa an bashi iya aikin sa shi liman sami Allahu liman hamidahu zai fada kadai shi kuma mu sai dai yace rabbana wa lakal hamdu malamai suka ce babu dalilin da ya kasa ya raba anan yace liman ga aikin ka mamu ga aikin ka kuma tare da cewa hadisi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na hada tsakanin jumlolin nan guda biyu a matsayin sa na liman idan yace sami Allahu liman hamidahu sai yace rabbana wa lakal hamdu don haka kuma mamu ma babu dalilin da ya hana shi wato ya hada tsakanin su sai yace wa idza salla jalisan an gane ku tare da cewa bayani ya gabata kenan dangane da wannan kalima rabbana wa lakal hamdu kana da fuska hudu kamar yadda ya tabbata a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fuska ta farko kace rabbana wa lakal hamdu rabbana wa lakal hamdu fuska ta biyu wawu nikin sai ka shafe shi sai ka ce rabbana lakal hamdu rabbana lakal hamdu fuska ta uku sai ka kara allahumma kafin rabbana kin sai ka ce allahumma rabbana wa lakal hamdu siga ta hudu sai ka kara allahumma amma wawun kin sai ka shahe shi sai ka ce allahumma rabbana lakal hamdu kowane ɗaya daga cikin hudun nan ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan kusa ko ma cikin sifatu salatin nabi na Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa sai ya ce wa idza salla jalisa idan limami yayi salla a halin yana zaune manzon Allah yace fa sallu julusan ajma'una gaba ɗayan ku manzon Allah yace kuma ku zauna ku yi salla to dan haka dai bayani ya gabata akan hadisin iya abin da yake tabbatar mana wajabcin bibiyar liman sai in ya aikata aiki mu aikata kar mu yi daidai da shi kuma kar mu rigaye shi illa mahalli daya daya shine zamu daidai da shi kamar yanda bayani zai zo nan gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala al-hadithu ath-thamanun ana Abdullah ibn Yazid al-Khatami ana Abdullah ibn Yazid al-Khatami al-Ansari radiyallahu anhu annahu qala حدثنا البراء بن عازب رضي الله عنه وهو غير كذوب أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يهن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. وتو عبد الله ابن يزيد Al-Khatmi Al-Ansari Allah ikara masa yadda ke cewa Al-Bara ibn Azib Allah ikara masa yadda shi yake bamu labari shi ya bamu labari kenan riwayatu sahaba ba'dhum an ba'd kamar yanda shi Abdullah ibn Yazid sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi rawaito daga Al-Bara ibn Azib Allah ikara masa yadda sayace wa huwa gairu kazu dangane da wannan kalima ta cewa wa huwa gairu kazu ne ma'ana ba ƙarya ba yake dangane da labarin da ya bada duk da cewa shi lafazin kazu sigatul mubalaga ne ma'ana taciccen maƙaryaci kenan wanda ya kai gaya a wajen ƙarya kamar yanda manzon Allah yake faɗa ga Abu Huraira dangane da wa ayatul kursi da karantar da Abu Huraira shine manzon Allah sai yake cewa sadaqaka wa huwa kadhub ya maka gaskiya dangane da abin da ya faɗa amma fataccen makaryaci ne ma'ana zakata hudda kai an tattara abinci manzon Allah ya wakilta Abu Huraira ya tsare cikin dare iblis ya zo a sifa ta dan adam Shaitani ya zo sai ya ringa kwasa Abu Huraira ya damke shi. Da ya damke shi sai masa alkawari yace ba zai dawo ba. Amma ya hakuri dai shi mabukaci ne iyali gare shi kuma ba cin yau ba na gobe. Abu Huraira ya kyale shi ya tafi. Washe gari ya dawo. Abu Huraira sai ya fada ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzo Allah yace Sa'ido ka tsari zai dawo. Alkawalin da ya dauka ba alkawari bane. Alkawari ne irin na urqo. Ya sake dawowa washi gari Abu Huraira ya damke shi ya sake masa alƙawarin cewa ba zai dawo ba mabukaci ne a dare na uku da ya dawo Abu Huraira ya damke shi to aran a wannan dare na uku ne sai ya ce to me sharadi da kai zan karantar da kai wata addu'a wanda in dai har kai ta lokacin da kaje wajen kwancinka Mai tsaro na Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba zai gushe ba tare da kai har ka kai lokacin da zaka falka. Abu Huraira ya ce karantar da ni sai ya karantar da shi ayatul kursi. Ya sake shi. Aka wayi gari ya fada wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam galakanin da ya bashi manzo Allah ya ce kwarai yayi gaskiya dangane da abin da ya fada ma haka ne. Duk mutumin da ya karanta ayatul kursi lokacin da yazo shimfidarsa Manzon Allah yake cewa har ya tashi wani mai kiwo na Ubangiji subhanahu wa ta'ala ba zai gushe ba tare da shi har ya kai lokacin da zai tashi to lafazin kazub abinda ake siga cewa sigatul mubalaga ce ma'ana taciccen makareci kenan anan da yake cewa wa huwa gairu kazub yake cewa ba ma'abucin ƙarya bane ba za ka ce ba taciccen makareci bane saboda ita wannan kalima ma aslan ma da suke amfani da ita duk da cewa malamai suna da sabani wane ne yake wannan kalima shin wanda ya rawaito hadisi daga Abdullah ibn Yazid al-Khatmi al-Ansari almajiransa shine yace gairu kazu ko kuma shi wato Abdullah ibn Yazid shine yake fada cewa al-Bara gairu kazu Yahya ibn Ma'in Allah ya ji kansa shi ya tafi akan cewa wanda yayi amfani da wannan kalima yace wa huwa gairu kazu almajirin Abdullah ibn Yazid al-Khatami shine Abu Ishaq as-Sabi'i chai Abu Ishaq as-Sabi'i shine ya fada yake cewa wa huwa gairu kazu ai Abdullah ibn Yazid al-Ansari ba makaryaci bane ba amma magana wadda take tabbatacciya ba Abu Yazid bai wannan kalima wanda yi wannan kalima shine Abdullah ibn Yazid an gane ko shine yake fada dangane da Al-Bara ibn Azib to amma wannan ba yana nihin cewa wato wafaka shine cewa adali ne a'a wannan domin karfafa labari ba yana tsarkake Al-Bara ibn Azib bane saboda su sahabbai ba sa buƙatar tsarkakewar wani dan haka yabo da fallasa na malaman hadisi na taka burki akan tabi'ai baya ketarawa zuwa ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga saman bakwai ubangiji subhanahu wata'ala ya tsarkake su yayyabe su ya nuna mana cewa mutane ne na kwarai an gane ko babu na zubdawa a cikin su ayoyi na alqur'ani sun wuce al-safa ubangiji ta'ala ke cewa la yastawi minkum man anfaqa min qabli al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullun wa'ada Allahu al-husna da fadarsa was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar walladhina tabauhum bi ihsani radiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidina fiha ذلك هو الفوز العظيم da fadar sadaqat taballahu ala an-nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladhina tabauhu fi sa'ati al-usra min ba'di ma kana yazigu qulubu fariqin minhum thumma taba alayhim innahu bihim ra'ufur rahim da fadar la yastawi al-qa'iduna min al-mu'minina ghayru uli ad-darari wal mujahiduna bi'am fi sabilillahi bi'amwalihim wa anfusihim فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القائدين أجرا عظيما دفدس لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا دفدرس محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار rahama ubainahum al-aya duka wadannan yabo ne ubangiji ta'ala ke yi ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka malaman hadisi suka ja bakin su in dai aka ce sahabi ne to ba kada ta cewa akan sa an gane ko to dan haka kasancewar anan shi Abdullah ibn Yazid da yace wa huwa gairu kazu al-bara wato ba makaryaci bane abin da yake nihi domin ya karfafa labarin yanzu misali akwai hadisi wanda yana cikin sahihai Abdullah ibn Mas'ud da ya rawaito wannan hadisi na inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nudfa me yake cewa haddathana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai yace wa huwa sadiqul masduq manzon Allah mai gaskiya ne game da duk abin da yake fada kuma abin gaskatawa ne shin yanzu in aka ce maka manzon Allah kana buƙatar a ce maka mai gaskiya ne shin yanzu da yace wa huwa sadiq sarkake manzon Allah ne yake game da ƙarya a ƙara tabbatar da labarin ne cewa tabbas ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine anan yake cewa wa huwa ghayru kazu yake cewa al-bara wato ba makaryaci bane domin sahaba manzon Allah junan su baya tuhumar juna qala sai yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idza qala sami Allahu liman hamida idan yace sami Allahu liman hamida al-bara yake cewa lam yahani ahadun minna zahara yace ɗaya daga cikin mu yace wallahi ba wanda yake sunkuya gadan bayan sa hatta yaqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sajida yace sai manzon Allah ya fadi halin yana mai sujada ma'ana sai ya dora goshin sa akan ƙasa sannan muke karye gadan bayan mu ma'ana mu sunkuya kenan mu yi nihin zuwa sujada shine yace thumma naqa'u sujudan ba'da yace sannan sai mu abka muna sujada bayan sujada ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine yake tabbatar mana cewa dewa jama'a ta musulmi a yau wannan kuskure malamai suka ce hatta ma waɗanda suke masu kokarin kiyaye sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kuskure zaka same shi a cikin su dan haka Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa wannan hadisi ya kharraja shi a cikin silsila as-sahiha amma ba dan komai ba domin yayi bayani dangane da wannan kuskure wanda mafi yawan jama'a ta musulmi hatta da waɗanda suke ahlus sunna masu kokarin bin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su kansu ba su kubuta ba daga wannan kuskure illa daidai ku shine anan albara yake cewa in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dago kansa kenan yace sami Allahu liman hamida an gane ko wanda sami Allahu liman hamida idan ya dago ne kenan yake fada yake cewa lam yahani ahadun minna zahara yace babu dai daga cikin mu da yake sunkuya bayan sa hatta ya ka rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sajida yace sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fadi halin yana mai sujada yake cewa sannan mu muke sunkuya bayan mu thumma naqau sujudan ba'da yace sannan sai mu fadi muna sujada bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da goshinsa akan kasa don haka kasancewar amfanin karatu yin aiki da shi duk abinda ka gane na kuskure to abinda ake bukata daga ran nan ku yi hannun riga da shi kenan ka dawo kan hanya abu wanda yake tabbatacce wanda mafi yawa kawai daga liman yayi kabbara ta zuwa sujada gaba ɗaya kawai sai kaga jama'a sun duka mafi yawa ma wasu zaka ga sun riga yin liman wannan kuma na nuna mana halaccin mamu ya kalli limami domin ya ga yaya ake yin sallah kaga anan albara qurama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan su ga yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake shine anan yace idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace sami Allahu liman hamidahu yayi kabbara kenan zai je sujada ba wanda yake sunkuya bayan sa kenan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya tabbatar da goshinsa akan kasa dan haka wannan yana nuna mana wato kwadai na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan bin diddigin ayyuka na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan komai ba illa dan su yi koyi da shi wannan kuma na nuna mana yanda cewa wajibi ne akan mamu kenan kar ya sunkuya da nihin zuwa sujada kenan sai ya tabbatar da cewa limami ya tabbatar da goshinsa wato akan kasa don haka kenan duk wanda zai kwatanta irin wannan sunna anan abinda muke nihi da sunna ba muna nihi sunna sabanin wajibi kenan zai amuntu dangane da rigayar liman kuma zaka amuntu dangane da yin kafada da kafada da liman kenan duk wata barazana ta azaba da aka yi insha Allah zaka samu amuntuwa game da ita tunda daman galibi inda mamu suke rigayar limami shine a wajen ruku'u da sujada musamman ma wajen sujada anan ne aka fi samun mamu na rigayar liman to dan haka duk mutumin da zai dan yi latti ya tabbatar da cewa liman ya tabbatar da goshinsa akan kasa sannan shi ya duka kenan ya amuntu dangane da wannan kuskure shine anan al-Imam an-Nawawi Allah ya ji kansa yake cewa haka ya dace ya zama wajibi akan mamu yace sai dai in ka tabbatar da limamin naka kafin kai ka duka ka je kai sujadar zai dago kansa daga sujada ta farko kenan yayi famar zuwa ta biyu irin limaman nan masu sallah ko sun kurciya yace to anan yake cewa kenan ba za ka yi jiran shi ba akan wannan in dai ka tabbata ya duka zai je to abin da ya kamata sannan ka biyo bayan shi amma abin da ya zama wajibi kenan ka bari sai ya kai goshinsa kasa don haka kuma duk wanda baya kyautata sallah irin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karantar da jama'a bai ma dace ba a gabatar da shi a matsayin limami al-hadithu al-hadi wa al-thamanun an abi hurairata radiyallahu an anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama qal idza ammana al-imamu fa aminu فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه واتو أبو هريرة الله إكرم سيداك تشيوا للي مزن الله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام إذا الإمام يفار تشيوا آمين أنغاليكو ai shara'a fit ta'min ya fara cewa amin ba sai ya gama ba kai zaka fada domin me yasa malamai suka yi wannan fassara cewa idza amana bi ma'ana idza shar'a fi ta'mi, saboda akwai lafazi tabbatacce da yazo manzon Allah yake cewa idza qala al imam ghayr al maghdubi alaihim waladdalli fa qulu amin, idan limami dai ya ce waladdalli manzon Allah yake ku ce amin, kenan anan ba a nihin cewa sai limami ya gama cewa amin sannan ku za ku ce amin. Don haka malamai suka fassara idza ammana al imam, idan limami ya fara cewa amin, malaman malikiya ne suka yi tawili sai suka ce idza balaga mahallat ta'min, in ya kai wurin da ake cewa amin, domin a malikiyance liman ba zai ce amin ba, kamar yadda shi al-Imam Malik Allah ya ji kansa ya tafi akan haka, amin ta ke banta da mamu banda liman, illa kasancewar dalilai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun tabbatar mana cewa ba bambanci tsakanin liman da mamu game da fadar amin. Ɗaya daga cikin dalilan wannan hadisi, hadisi ne wanda yake kauli, kuma akwai hadisi fi'ili amali wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa yake cewa amin, shine yace idza ammana al imamu, idan limami ya fara cewa amin manzon Allah yace fa aminu, kuma ku ce amin, sai yace fa innahu, manzon Allah yace domin yanda al'amarin yake kenan alha'u anan da miru sha'an, fa innahu domin yanda al'amarin yake man wafaqa ta'minuhu ta'minal mala'ika, duk wanda amin kinsa tayi dace da amin ta mala'ikun Allah subhanahu wataala, shin mala'iku gaba daya? A'a, malamai suka ce wa mala'ikun da Allah ya umarce su da fadar amin kin wadanda suke halartar sallah su ne manzon Allah yake ne, an gane ku, duk da cewa akwai riwaya da ke nuna mala'ikun da suke cikin sammai, to ba gaba dayan mala'ikun Allah ba, akwai mala'ikun da Allah yake kwance su dangane da taya wato masallata game da fadar amin, shine yace fa inna man wafaqa ta'minuhu ta'minal mala'ika, domin duk wanda amin kinsa tayi dace da amin kin mala'iku, manzon Allah yace gufira lahu ma taqaddama min dhanbi, wato za a gafarta masa abin da ya gabata wato na zulubinsa. Don haka kasancewar wannan dalili ne wanda yake nuna mana cewa ita amin abin da yake sunna shine kuma bayyanar da ita ba uwewa ba, kamar yanda su malaman malikiya Allah ya ji kansu sun tafi akan cewa amin uwe ta ake ba a bayyanawa. To akwai hadisi sahihi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin sa na liman idan ya fara fadar amin, sahabbai suka kwasa sai kaji masallaci yana gumza, wanda dalili ne tabbatacce wanda yake nuna mana bayyanar da ita shine sunna. Sannan kuma shi wannan amin kin dangane da fadarta kana da fuska biyu, in ma ka ce amin amin ko kuma ka ce amin ba tare da yin mad na alhamza, amin ko kuma ka ce amin, kuskure ne ka ce amin, idan ka ce amin ma'ana ta canza, lafazin amin bi ma'ana kasidin, kamar yadda Allah ya ce wala amin albaytal harama, amma idan ka ce amin ma'ana ya Allah ka karbi addu'armu, ya Allah ka karbi addu'armu, wace addu'a ce? Ita ce addu'ar da muke yi a cikin Fatiha tun daga ihdinas siratal mustaqima, ya Ubangijinmu ka tabbatar da dugadiganmu akan tafarkin ka wanda yake madaidaici, siratal ladzina an'amta alaihim, tafarkin wanda ka jaddada ni'imarka akan su na annabawa kenan da siddiqai da salihan bayi da shuhada, ghayrul maghdubi alaihim, ya Allah ba tafarkin jama'ar da kai musu fushi sune yahudu, waladdallina kuma ba tafarkin batattu ba sune yan mushaw. To wannan addu'a da liman yayi a inda yake bayyana sallah, an gane ku, mamu suna jin abin da yake fada, to a ƙarshe sai aka ce da kai liman da ku mamu gaba ɗayanku ku roki Allah ya amsa muku wannan addu'a, shine ku ce amin. anan shin ma mu su kadai suke da bukatar gafara ta zunubi banda liman yanda suke bukata shi ma liman yana da shin liman baya bukatar cewa amin kinsa ta yi dace da ta mala'iku shi ma yana bukata don haka anan sai manzo Allah ya ce mana idan liman ya fara cewa amin manzo Allah ya ce kuma ku ce amin domin duk wanda amin kinsa ta yi dace da ta mala'iku manzo Allah ya ce za a gafarta masa abin da ya gabata na zanubansa kasancewar dangane da gafarta masa abin da ya gabata na zanubansa magana tabbatacciya sune kankanin zanubai kankanin zanubai duk wasu kankanin zanubai da ka aikata Ubangiji ta'ala zai gafarta maka karamin zanubi ta kaka ake gane shi bayani ya gabata duk zanubin da Allah bai yi kashidi da barazana ta ukuba ko manzansa a nan duniya ko a makoma lahira sashi a layin kankanin zanubi amma duk zanubin da Allah ya yi kashidi ya tana da ukuba ko manzansa akan wanda ya aikata wannan aiki in ma a nan duniya ko a makoma lahira sai mu sanya shi a layi na manyan zanubi an gane ko zanubin da za a samu cewa la'anta ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ta Allah subhanahu wataala akan duk wanda ya aikata kaza ko kuma Allah ya ce ba shi ba ne aikata kaza ko manzon sai ya ce ba shi ba ne kaza to wannan duka dalilai ne ka'idodi ne wanda malamai suka sanya gaba ta hanyar su ake gane manyan zanubai to dan haka shi babban zanubi ba abin da ke kankare shi matukar mutun yana cikin kaidi na rayuwa illa kyautata tuba ga Ubangiji subhanahu wataala kamar yanda Allah yace in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima babban zanubi dole ne mutun ya tuba in yana cikin kaidi na rayuwa in ku mutuwa ta cin masa akan wannan laifi bai daina ba sai mu maida al'amarin sa zuwa ga mashi'a ta Ubangiji subhanahu wataala in ya ga dama ya yafe masa in ya ga dama kuma ya azantar da shi kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zanu wasu abubuwa bai'uni ala Allah tushriku billahi shay'a wala tasriqu wala tazunu wala taqtulu auladakum wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum wala ta'su fi ma'ruf sai ce faman wafa minkum bidhalika fa ajruhu ala Allah ومن أصاب من ذلك شيئا فأوكب في الدنيا فهو كفارة الله ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء أفا عنه وإن شاء أعظمه ببن ذنبي إن متن يموت أكن شيء كو الله يأزم تد شيء قل قول الله فنسقوكما الله يمسر انقومي to dan haka anan kankanin zanubai sune anan duk mutumin da amin kinsa ta yi dace da ta mala'ikun Allah Ubangiji ta'ala zai kankare masa duk abin da ya gabata wato na kankanin zanubansa wannan kuma na nuna mana cewa dangane da fadar ita amin kin su wasu malamai suna ganin cewa matsayin ta sunna ne matsayin fadar amin sunna ne amma magana mafi inganci fadar amin malamai suka ce wajibi dole ne ba bambanci tsakanin limami da mamu domin zahirin hadisin umarni ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wata karina kuma da tasarrafa shi daga wajibci zuwa mustahabbanci shine manzon Allah yace idza ammana al-imam fa aminu idan liman ya fara cewa amin kinan daman shi liman an nuna masa cewa fadar amin haƙi ne a kansa manzon Allah sai ya ce fa aminu kuma ku ce amin kaga anan umarni ne kai tsaye daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya nuna mana kuma irin sakamakon da ake samu game da fadar amin din sai ya ce fa inna man wafaqa fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal mala'ika sai yake cewa gufira lahu ma taqaddama min dhanbi anan malamai suke cewa ga malami wanda yake mufti ya kamata in ka bada wata amsa duk da cewa a bayan ya kamata kenan anan in ka karantar da mutum abu in kana sane da abin da yake sakamakon da ake samu to ka biyo masa baya da shi kaga da manzon Allah ya umarci mu cewa in liman ya fara cewa amin mu ma mu ce amin sai biyo baya da irin sakamakon da ake samu sai yace fa inna man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika gufira lahu ma taqaddama min dhanbi domin wannan rumu da manzon Allah ya nuna mana na fadar amin kina wannan zai kara mana kuzari da karfin gwiwa akan fadar amin al hadithu thani wa thamanun an abi hurairah radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيه الضعيف والسقيم وذا الحاجة وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء أبو هريرة الله إكرم سيدك شوى للي مزن الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم للناس idan dayan ku zai ma jama'a sallah ma'ana zai limance su manzo Allah yace falyu khaffi manzo Allah yace ya saukaka kar ya tsawaita saboda mai manzo Allah sai yace fa inna fihi mudda'ifa domin a cikin jama'ar da suke biye da shi manzo Allah yace akwai mai rauni in ma ya kasance a nan ta bangaren yarinta za a samu yara kankana jimurin da babba zai yi yaro karami ba zai iya ba imma rauni a same shi ta bangaren wato shine halitta imma tsufa ya cin masa jiki yayi rauni ko kuma ya kasance mutum ne wanda yake da rama ta halitta saboda duk mutumin da yake da rama ta halitta ba shi da kalla ne ka same shi yana da jimurin wanda yake da cikakkiyar halitta shine anan manzo Allah yace fa inna fihi mudda'ifa domin a cikin jama'ar da suke biye da shi manzo Allah yace akwai mai rauni wasaqima manzo Allah yace kuma akwai mara lafiya wazal haja manzo Allah yace akwai ma'abucin bukata anan imma akwai mutumin da wani al'amari ya dame shi ko yana bukatar a gama sallah ya je biya bukatun shi da irin na dan adam ko kuma matafiyi ne yana cikin wata tafiya kenan ya ga an tada sallah kenan ya tsaya yayi sallah yayi gaba to irin waɗannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace dole ne ma mu wannan limami yayi la'akari da su saboda shi duk mutumin da yake da bukata tsawaita sallah zai jefa shi cikin wata duniya ta tunani ta daban har ma ya fita daga cikin hayyacin sa kamar yanda wani hadisi zai zo nan gaba sai manzo Allah yace wa idza salla ahadukum li nafsi idan dayan ku zai ma kansa sallah shi kadai kenan a matsayin ka na kai kadai manzo Allah yace fadu qawil ma sha ya tsawaita iyayen da yasu an gane ko in kai kadai zaka yi sallah manzo Allah yace iyayen da kaso ka tsawaita amma in dai zaka ma mutane limanci manzo Allah yace to ka saukaka to dan haka kasancewar anan na nuna mana wato kyawun shari'a ta musulunci shari'a ta musulunci shari'a ce wadda Allah ya gina ta akan sa babu tsanani a cikin ta in dai kaga tsanani to wannan inda zaka waiwaya ka bincika zaka gano cewa ba shi da alaka da karantarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikum al-usra kamar yanda shi manzon Allah yake cewa inna ma bu'istum muyassirina wa lam tub'athu mu'assiri to shine anan manzon Allah yake nuna mana cewa abinda ake bukata a saukaka ma jama'a in dai a matsayin ka na liman to kai la'akari da jama'ar da suke bayan ka amma malamai suka ce in har jama'ar da suke bayan ka sun wahinta daga waɗannan matasa ne waɗanda suke da kuzari kuma ka fahimci cewa babu wata damuwa game da su game da tsawaita sallah malamai suka ce ba laifi akan iya tsawaitawa dangane da saukakawar da manzon Allah ya ce ayi al-imam ibn al-qayyim Allah ya ji kansa yake cewa shin ra'ayin jama'a za a dawo da son zuciyarsu ko kuma karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce sai a koma yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi a sallolin sa gwalgwadon me yake karantawa wanda in ka dauka a sallah ta asuba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi ya gabata yana karanta aya 60 zuwa 100 haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karantawa galiban har ma an samu wata rana manzon Allah yayi sallar asuba da suratul a'raf aya 206 ba sallar asuba bane ke ni sallah ta magriba aya 206 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta kuma an same shi sallar asuba manzon Allah ya karanta falaki da nasi falaki da nasi falaki aya 5 nasi aya 6 to wani lokaci kuma ya karanta aya 206 suratul a'raf a sallah ta magriba to dan haka dai iya abinda sawai kuma amma abinda za a kalla kenan sai adiba dabi'ar manzon Allah da al'adar shi gulgudan wani karatu yake a kowace sallah lalle abin da ya tabbata a karantarwar shi sallar asuba da sallar wato azhar manzon Allah yana tsawaita karatu ita sallar azhar manzon Allah yana karanta gulgudan aya 30 a raka'a ta farko a ta biyu yana karanta kamar gulgudan aya 15 idan ka dauki la'asar a raka'a ta farko yana karanta gulgudan aya 15 a raka'a ta biyu yana karanta gulgudan aya kamar 7 zuwa 8 magariba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana karatu wanda yake matsakaici ba dogo ba ba gajere ba wanda akwai hadisi sahihi suratul dur manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta a sallah ta magariba kamar yanda jin wannan karatu shine ya zame ma wani sahabi shine Jubair ibn Mut'im ya zame masa sanadiyar musulunta sallar isha manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ma mu'azi isharar mi zai hana ka karanta irin suwal layli da washamsi irin suwal duha manzo Allah ya ma wannan isharar mu'azi ibn jabal lokacin da yake tsawaita sallah wani ya kawo karansa manzo Allah ya nuna masa mi zai hana ka karanta irin su sabbihi isma rabbikal a'la irin suwal shamsi wa duhaha irin suwal layli idza yabsha irin suwal duha wal layli idza saja to dan haka kasancewar anan ba ka ci ba manzon Allah ya ce a saukaka kullun sallar ka baka wuce inna a'daina da kul huwallahu da idza jaa da wannan da sauran su kenan abinda ake bukata indai wadannan sallah ta asuba da sallah ta azhar a tsantsawaita amma kuma a lura da yanayin jama'a yanzu misali kamar masallaci na tasha mu ce ko na kasuwa wanda mutane suna cikin wasu hada-hada nan bai dacewa ka tsawaita musu sallah bakin gulgudo zaka dan wannan kinsu dan abin da ya kama wannan dan uwa yake cewa suna cikin bulaguro an tsaya za a yi sallah suka je wani suka tura kawai sai ya kamo suratul baqara to kaga kasancewar ana cikin tafiya an tsaya a yi sallah kuma ka je suratul baqara kenan gaba ɗaya zama za a yi ajiru to dan haka sai ka tsaya ka diba halin da mutane suke ciki to shine anan manzo Allah yace idan dayan ku zai ma jama'a sallah manzo Allah yace ya saukaka domin akwai mai rauni a bayan sa in ma dattijo ko yaro karami ko wanda yake da raunin halitta sai yake cewa wasaqima manzo Allah yace akwai marar lafiya sai yace wazal haja akwai ma'abucin bukata bukatun ku anan ba sa iya lissafuwa duk wani abin da zai tsare maka gaba wannan bukata ce sai yace wa idza salla li nafsihi falyuqawwil manzo Allah yace in zai yi ma kansa sallah falyuqawwil ma sha manzo Allah yace ya tsawaita iyayen da yasu kenan don haka anan wajibi ne akan mamu kenan ya tsaya ya fahimci wani akan liman kenan wajibi ne ya tsaya ya fahimci wato mamun sa alhadithu salisu wa thamanun an abi mas'ud al ansari radiyallahu anhu annahu qala جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يؤيد بنا قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب من موئرة قط أشد مما غضب يومئذ فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة أبو مسعود الأنصاري الله إكرم سيداك شوى ونمتن يا زوجة مزن الله صلى الله عليه وسلم faqala sai yake cewa inni la ata'akharu an salati subhi yace ya rasulullahi lalle yace ina latti game da halartar sallata asuba min ajali fulani mimma yudilu bina saboda waradi yake tsawaita mana sallah abin da yake sa in yi kunci na in ki hutuwa yace wani yake tsawaita mana sallah halaccin kai karin shugaba zuwa wanda ke sama da shi an gane ko in an nada ka shugaba to wanda yake sama da kai ya halatta in kai abin da ba daidai ba akai karin ka wajen shi kuma kai karin shugaba wajen wanda yake sama da shi wannan ba a kiran shi da mutum an gane ko kai kara ba a kiran shi da mutum saboda shi wannan sahabi ya zo ya fada ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya nuna illa cai inni la ata'akharu an salati subhi yace ya rasulullahi ina latti ina jinkiri game da halartar sallar asuba sai yace min ajali fulani mimma yudilu bina saboda wani tsawaitawar da yake mana kada sai manzon Allah yace kada sai shi Abu Mas'ud yake cewa fama ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama ghadiba min maw'izatin qattu ashadda mimma ghadiba yawma idh yace wallahi ban taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fusata game da wani wa'azi da yake dadai yace sama da fusatar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi a wannan lokaci nan zamu fa'idanci duk lokacin da jama'a suke bukata suka yi dan kauce ma tafarki suka saki layi wanda yake madaidaici to ya kamata malamai su tsaya su musu wa'azi su galgade su ko lokacin da ake bukatar a gabatar ma jama'a wani abu na karantarwa kenan sai a shirye wa'azi a musu shine anan yake cewa fama ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam yace ban taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ghadiba min maw'izatin qabbu yayi fushi game da wani wa'azi da dai ashadda mimma ghadiba yawma izin sama da fushin da yayi a wannan lokaci manzon Allah bai taba yin wani fushi inji Abu Mas'ud sama da fushin da yayi a wannan lokaci a kiyasanin sa kenan wanda kuma kasancewar daman dabi'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da al'adar sa abin da ya shahi karan kansa manzon Allah baya fushi amma in kana so ka ga fushin sa akita doka ta Allah shine anan yake cewa fa qala si manzon Allah yace ya ayyuhan nas yace ya ku jama'a inna minkum munafiri lalle daga cikin ku manzon Allah yace akwai masu kuri mutane daga addini su sanya jama'a su ringa kyamar addini an gane ko at-tanfir shine kenan at-tabi'il ka ringa nisanta mutum shine yace kamar yadda Allah yace ma zadahum illa nufura sai yace inna minkum munafirina lalle daga cikin ku akwai masu nisanta mutane dangane da ayyuka na addini ba dan komai ba kullu illa domin saba ma yanda karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama take sai yace fa ayyukum domin abinda ake bukata liman yanzu in ya sauka sallah jama'a za su dawo sallah da nishadi amma duk lokacin da liman ya tsawaita zaka ji ma wani mutum yana kamar famar soki wani in ya tafi ba zai sake dawowa ba wani koda zai dawo to zai dawo da kasala da kiyaya abin ya tsananta akan shi kaga misali yanzu a cikin sallah mutum ya kwashi wajen minti 20 ko 15 ko minti 20 ko minti 30 akwai wanda azhar sun ce sai yayi kusan minti 30 minti 20 zuwa wannan to kaga wannan duka kasancewar akwai tsanantawa akwai wuce gona da iri to shine anan yake cewa fa ayyukum amman nasa manzon Allah yace duk wanda ya limanci mutane daga cikin ku fal yujiz manzon Allah yace ya takaita ma'ana ya gajarta sallah kar ya tsawaita fa inna min wara'ihi al-kabira manzon Allah yace domin akwai dattijo a bayan sa wa da'ifa akwai mai rauni in ma yaro garami ko kuma wanda yake mai raunin halitta sai yace wazal haja manzon Allah yace kuma akwai ma'abucin bukata bambancin wannan lafazi da lafazin da ya gabata anan kenan akwai maimakon can fa inna fihi mudda'ifa sai yace wasakima wazal haja anan manzon Allah sai yake cewa wal kabira to dan haka kasancewar irin wannan ya taba aukuwa ga Mu'az Mu'az Allah ya kara masa yadda yana tsawaita musu sallah musamman kuma sallar isha ce wanda in yayi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dawo unguwar su ya mai unguwar su limanci galibin mutanen Madina kwa manoma ne an je an muna abgarka an yi aiki an dawo wani sahabi an fara sallar sai ya yinki kawai ya shiga sha'anin sa a wata riwaya ya koma cin gihi ya tashi Mu'az da ya gama sallah sai ya gaya masa ai wane ya bi ka sallah amma ya yi sai ya ce ku rabu da shi munafiki ne wannan magana sai ta kai kunnan wannan sahabi da ya ji sai ya dauka ka karin shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullahi na bi Mu'az sallah Mu'az tsawaita mana sallah yake na ga ba zan iya ba na yanke na yi tawa kuma ya ce wai ni munafiki manzo Allah ya kirayi Mu'az yace Mu'az kai ne kake tsawaita ma jama'a sallah manzo Allah yace kware manzo Allah yake cewa a fattanu na anta ya Mu'az yanzu kai Mu'az mai fitinar mutane ne ka sanya mutanen su kyamace addini manzo Allah yace masa mi zai hana ka karanta irin su sabbihi isma rabbikal a'la irin su wadduha wal layli idza saja irin su shamsi wa duhaha irin su wal layli idza yamsha manzo Allah yace in dayan ku zai yi limanci ya saukaka domin akwai marar lafiya akwai ma'abucin bukata akwai dattijo amma in dayan ku zai yi sallah ga kansa manzo Allah yace ya tsawaita iyayen da yaso don haka dai anan ya kamata kenan shi mamu ko kuma mu ce shi liman wato yayi la'akari da jama'ar da suke bayan sa nan muka zo karshen baban da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gamarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu